Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 15 ga watan Oktoba na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ma sauraron mu barkanku da sake kasancewa da ku kamar da ku sani nice taku Hawawu Abdul Karim Iyan Kwaniya inda zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Shirin namu na yau ya kumshi jin ra'ayoyin matasa kan abin da ya kamata su kiyaye kansu, sannan mu saurari tattaunawa akan muhimmancin baiwa ƴaƴan mata ilimi. Bayan wannan kuma mu ji dan gargadi daga Malam Ali da yawa iyaye mata kan yadda suke yawan sinewa ƴaƴan su. Daga wannan sai mu kawo ƙarshen shirin ta kwalama.
Shari'a mai kai maza ko duga mu.
Kafin da mu shiga cikin ainihin shirin, bara mu fara sauraron ra'ayoyin matasa akan menene ainihin abin da matasan ya kamata su kiyaye kansu da abin da ya kamata su maida hankali akai.
Sunana Isa Abubakar. Abin da yafi muhimmanci a rayuwa yanzu ga matasa shine hakuri. Idan kana neman ilimi, kai hakuri. Idan sana'a kake koya, kai hakuri. Idan kana hange ma wani zai taimaka maka, kai hakuri. Don abin da ka sa gaba, kai hakuri. Domin ita rayuwa ba samu kanta sai da hankuri. Domin wanda muke fama su bari shaye-shaye, wanda muke fama su bar wasu halayya da suka shiga, dukkanin shi rashin hakuri ne. Sai Allah ya ba matasa hakuri. Shi ma yafi muhimmanci da rayuwar matasa yanzu.
Sunana Muhammad Sani Mahmud Makeri, wanda aka fi sani da Autan Fada. Abu mai muhimmancin da matasa yafi su mai da hankali kai shine sana'a. Zaman banza bai yi, ta haka da sana'a gidan kuma ba daraja ka. Sannan abinda matasa yafi su kiyaye kansu ne game da miyagun kwayoyi da wani ayyukan banza da bai kawo alheri. Kodai ke akwai abin da ke cimin tuwa kwarya wannan zamani. Youth mun mai da zina aiki ya bar ba mu ganin hasken juna. Juwayen na abubuwa ina ji shine mafi alheri gare mu, mu matasa maza da matan duka.
Sunana Maryam. So dai mafi rinjaye abin da nake ganin matasa ya kamata a ce sun mai da hankali akai shine neman ilimi da kuma neman na kai. Neman na kai shine ka zauna ka samu abin da zai taimake ka, ka ciyar da kanka, ka ciyar da sai ka zauna wani ya dinga baka ba, dinga yana kawo karayar zuciya. Sai kuma ina duba abin da matasa ya kamata su kauracewa shine shaye-shaye. Dinga shaye-shaye yana kawo abubuwa da dama, ban after shaye-shaye kuma da kwai chacha, dinga shi ma wanda bai da amfani ga mu.
Ina jin ni ne Siddiq Bamba. Zamanin ga abin da ya kamata matasa mu kula shine farko neman ilimi. Za mu nemi ilimin ko mu nemi albarka. Wurin su ya kamata mu nemi ilimin, sabida in ka nemi ilimin wurin mutumin kirki babu shakka kamar ka zama mutumin kirki wata rana. Hakan ka nemi ilimin wurin mai tarbiyyan banza zai impact cikin jikinka. Shi yasa abin da ya kamata kuma matasa kuma mu guje shi yanzu shine zama base. Mu daina zama base. Ina zama base na bai da wani alkhairi. Daga zama base in ka samu base da kuma mutanen banza, wanda ke fara goya da yara kan dake shaye-shaye. Sabida mafi yawan shaye-shaye baka kana cikin dakinka mutum ka koyi shaye-shaye da sport. Ina ji abubuwan da ya kamata mu dunga bari. Inda ka zauna base ma ka duba, inda ya kamata ka zauna base mutanen kirki a hankana wurin babu shakka inda kai wani amma sun ce ka bari
sunana Sa'ada abinda youth mu su focus kai fa shine neman ilimi da koyan skills don yau ba kowa ke da ilimi wa rabi ewa an sa school makaranta ma ba ilimi to ba shike gwada yi drop out from school a zauna gida ba komai ana zaman banza ba no a je a nemi aiki ana yi at the end ka kare ka qualify kai ma kai ka je ka bude aikin kanka kana yi
to yau dai mun shigo wata makaranta domin tattaunawa da malaman makarantar akan muhimmancin baiwa ƴaƴa mata ilimi da irin kalubale da ke dauke da karantar da ƴaƴa mata
So muna tare da malumma da ke karantarwa a wannan makarantar Sheikh Assalamu alaikum da wa nake zama
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ajiya barkamu da wannan lokaci mai albarka Ina magana da Sheikh Abdullah Al-Hassan Turi malami ne da ya karatu addini da Larabci a kasar Saudiya birnin Manzo Allah Madina Jami'a Islamiyya sannan kuma yanzu haka ina aiki da Ghana Education Service ina karantarwa ta bangaren Arabiya da Islamiyya a makarantar Ansar Dini na Chief Imam of Fadama.
Ni ne Rukaya Saad Nafto Fadama kuma Nakare Islamic University specialization in accounting. Na farin ciki da wannan rana da aka invite na in kawo take on girl child education.
Na malama ba.
Yankwi sunana Barkisu Sulaiman, ni ne Basic 5 teacher Ansaruddin Islamic Basic School. So muyi murna kamar yau an kawo wanga topicin alherin da damu discuss game da yaran matan mu muna farin ciki
a farko tambaya na abubuje musa wannan topic aucin ce maudu yana da muhimmanci sosai wani musulmi ne ake fuskanta
farko dai jawabi akan wannan mas'ala wato kalubalantar da mata ke fuskanta game da rashin zuwan su wurin ilimi a farko dai shine jahilci a wurin iyaye na biyu kuma shi kuma ne talauci bayan talauci kuma rashin fahimtar karatuttuka na addini idan sun kasance iyayen nan musulmai ne to shike kawo wato arkala ko shike kawo challenges ko shike kawo masaloli ko kalubalantar da zai sa yariya mace ba za ta samu ta karasa zuwa ga neman ilimi ko kuwa ba za ta samu himma ta neman ilimi ba sifofi guda uku ga suke iya hana yariya ko diya mace ta yi ta ne a cikin zamantakewar musulmai
sometimes ba wai ba ta samu opportunity nan ba ne ba ta san ba waye da hankalinta ba kuma ba ta san importance abin da ya sa that wanga ba because yaka in ce tana koya abu gida ba in yaka ce charity that doesn't mean kamar ta zauna gida kai maybe ce tana ayyukan gida ba ta komi bada base domestic yana kamata iyayen kuma su wayar da hankalinta ya kamata ta koyi wani abin da dai sa gaba ta stand out maybe she finds herself wanting tired to prove right and no I know what I'm supposed to do tired ta yi ga abin da ya kamata ta san wannan ba she will be kettled ta na one place ba ta koyi ta yi abin da take so
wato kowani uwa ba lalle a nuna ma yaro wanke-wanke gyaran daki gyaran gado shara da sauransu ba ya kamata a kai yaro makaranta ya koyi ilimin da zai iya ko ina ya shiga ya san cewa akwai haƙƙin kanshi akwai haƙƙin mutane kanshi sannan ba sai wani ya gwada mai tsakanin shi da wani hukuma ko wani ba ya riga ya san rightin shi ka san damar ka akwai karin bayani da zaki malama Barkisu kan batun muhimmancin ilimi a mace kafin mu shiga yanda zamu dauko matakan da zamu kare wannan
to nagode yankuri kuma in kare kan point nan da dan kare kan wanda ita sister Ruka yayi ta fadi sometimes ko yaran suka zo school teachers na nasu in suka kai gida kuma ya kamaci a duba mostly dai an baka excuse kuma baba ne sun fita sun je su nemi su kawo gida kika duba cikin zangonnin mu kuma 90% of manin na tare da yaran suka fito school so sometimes problem da mu muke face ne mun ga ka ba yaro homework ta ta gida ba ta yi ba ba duba ba ba kula ba kana gan dai machine an dai ce ezo school ne amma bai san amfani school ba ko kuma da yawansu na blame iyaye domin mun fi yawan tare da yaran kuma future mu kenan ba na iyayen kawai ba don suka gyaru na mu duka ne in suka lallace su da blame kin ga ne yasa yawanci nan ka ga even basic stationery saka ga kaman shining books da pens da wanga yariya ta zo school ba ta da wani in ka tambaye ta ta ce maka ba sai mata ba amma in ya kai shining aure ko da ci wani sallah yariya ta ce miki an dunke mata rigan sallah biyu uku yasa ita tana zuwa school nan ma ba ta value school nan don tana ga akwa babin da ake value
ya fi mata
wurin koyuwa bu yasa sometimes inna in kai kaman da ka sa pressure kadan she kaman tana gan kaman da school nan bai zama safe place mata ba wanda kuma take so kullun ana ganta school kinga ana luranta wani maza an lure me shi kiga ana bashi wadanga kaya kanana
kayan books
nan da ba su sai ba kamin ki gan nan an bata mata lamari kinga ne yasa challenges sun wadan suke
ya mu mu magance wannan wani mataki zamu dauki
ni kan level da nake sai dai ina gan kaman iyayen mu da babanin yaran suna ne constant education sun sani amma ya kamaci muna ta tunar sar da su
kaman
mu bide wani platform mu invite su ba kullun she PTA ba mu ta kawo irin yawancin mu mutane from Zongo communities da sun excel in life su sun serve as role models for other yaran nan in the school don wani nana unguwan da ya fito ba wadannan mutanen nan wurin ita tana ga an kare school aida ko an drop out an yi aure amma akwai mutane cikin Zongo da yawa sun kai wani matsayi muna need wadannan mutanen nan mu as teachers mu ta collaborate da su muna invite su cikin school su ta educate yaran nan su gan kaman ako the future is bright mu as teachers muna mu observe wadansu behavior man da in ka kira parents one on one suna mamaki don ba su taba magan ya wannan behavior gida ba amma muka collaborate da juna kun gan kaman mun tanye a gyara rayuwar yaran yanda ya kamata wani nana ya san ta san ta kai gida in ta kariya kan teacher an yarda da abin da ta fadi in ta zo school kuma in ta fadi ma teacher different thing an yarda yasa shi gan suna sai sakani kin ga iyaye na gida ko babanni na gida ba su san teacher ba amma suna wani jin haushi kaman based on abin da yara
ai
suka ga ya mai
akwai karan bayani matakan da ya kamata a dauka wajen kawo karshen wannan
mu zo ta wurin muhimmancin neman ilimin da kanta zamantakewar mu na zango na nuna mana kaman mace in ta nemi ilimi ya kamata ta samu iyaka cikin neman ilimin ta tana da bariya wannan kuma lamari ba haka nan bane ilimi
haka suke ganin lamarin
amin gafara kaman mura da wasu kabilu ne musulmai sun tashi cikin rayuwar musulunci da suke da fahimtar mutane da kamar yariya mace neman iliminta kawai shi ne ta san batun addininta batun alwallanta batun wankan janabanta da sauran shi inda ta san wadanga hukunce-hukunce ta san kabili da badi addu'an shi hankusfa addu'an janaba gashi nan dai ba ta bukatar ta neman ilimi ya yi zurfi saboda ba aikin ta ba ne aikin maza ne wannan fahimtar nan fahimta ne wanda yake a kuskure a ciki fahimta ne wanda yake ba yayi daidai da dokar musulunci bane saboda idan muka duba cikin musulunci addini da kanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zama da mata taki auren da ya aure shi an ce annabi ya aure mata 10 wasu kuma sun ce 11 wasu kuma sun ce 9 to waɗannan matan takin da annabi ya aure su ako sababai ya dewa ako reasons da yasa annabi ya aure su annabi sallallahu alaihi wasallam ko sababai dewa wanda ya zo ta wurin bangaren mata ana mishi wayi ko da ma wayi ma ya sauka idan wannan matsala ko tambaya ya danganci hali ne na mata shi ya tambaya a cikin matan takin san da suka yi karatu suka yi zurfin da yake ba bariyan da muke da wannan fahimta shi ma matan da suke tare da annabi ma ashe suna da ilimi ma game da batun shari'a batun karatu da nake magana ba dole shi karatun arabiya ba zan ba da wasu misalai cewa kaman mata da suka yi ilimi ba ilimin addini kawai ba an bar sun karasa a cikin wannan kasa musamman
muna da masana mace wanda yake ta ilimi na rayuwa, ilimi na boko. Yau mu musulmai muke buga kirji da ita, ita ne Professor Rabia Tama.
Kuma abinda dan ce ne, do you think kuma inda aka kawo role models, female role models cikin community,
mata da suka taka rawar gani,
aka kawo su cikin community, ka target communities in the bar, akwai yaran matan da ba su zuwa school kuma ba su san ma amfanin shi ba, a kawo su ayi a organize wani program, ana educate su, ana wayar da hankalin su kan neman ilimi, amfanin da za su samu cikin nan gaba, inda ana yi haka nan, do you think kuma ba samu wadansu, in kuma haka ne, in dai haka ya faru, an yi an convince su to, in dai an gwada musu kuma sun yi su saya ma kansu without even someone holding their hands to go to school, su da kansu su tashi sun yi su je su yi inquiries, in dai ban da kudi, I don't have the financial means, what do I do, me dan yi in samu kudi na, so they can go su ce maybe yanzu akwai loans that I could grant my students. Maybe one year actually poverty, I don't have the money to go. So loans that I could grant, for there may be scholarships that I could buy a rua. You would go through some means, one year abukadani, sananka acquire one loan, ko one scholarship. In the ambassador, San Haka, one the sweet the Kwazun Yin, Sun Tashi Sui, Kuma, Irin organization, non profit organizations, Kaman Jinek, Ghana National, yes, some Irin Shiakamata, Muna, the Sud. The dewa, yes, wanda da su zo suna wayar da ankalin mu duka, musan kaman mu yi kishin neman ilimi, just as you, they should create something that they jawo hankalin mutane ko ya akai, I have to do something for myself, I have to fend for myself, kuma advocacy is very very important, kaman yadda madam Barkisu ta faɗi, inda aka advocate neman ilimin yaran mata, aka san importance ne shi sosai, yes, aka san yana da very very important, it will help because that impacts your life and so
kana da right to take karatu karatu to mai da miji
na
saboda ko lokacin ba ka cike da wannan
abu ba ku taba samun kalubale yariya ta zo school baban ta yace daga SS ba ta kara zuwa kuma mata zuwa ku ko yare mata ka miki complaint tace ni an ce ina gama primary ga aure za mu kin taba gamuwa da wannan
na taba dai encounter ba so guda ba ba so biyu ba to in ya zo shi haka nan muna invite parents din ne sometimes abin ma na faruwa before mu gan ma kaman lamarin haka yake kana nan dai shekaji wai an ce yariyan da ta yaure kamin tamun da daka ce daka intervene nan yayi too late ese yanzu tunda muka gan da sauri mun san ako sometimes kuma ko dan su stripes and da suke saran yin wannan mun san su esa nan yanzu nan muna ba da general education ne game da importance zuwa school yaran matan mu esa kuma mun try muna collaborate da parents muna kawo su kusa da mu mun create wani relationship ne da wani lamarin masu gan the importance of girl child education yawanci suna gan kamar yariyan tai school ta bata shanin maza ya shigo mata bata respect parenting ta esa mu kuma muna yin mai yaran muna ba su guidance and counseling game da wannan don behavior su ya bari ayi empower wani ko ya bar me shi ba pushin shi etaye gaba don ana gan kamar mata da yawan su kai school halayen su daban ne esa nan parenting dai muna advice su kuma muka gan lamarin in ba su son su yadda kamar yari an su wan engaging ta muna da manyan da muke haraka karkashin su esa muna involve su to intervene a san yanda da yi parenting nan su ba yariyan hanya ta je school
ku taba solve problem
mun taba solve wani ba mu iya mun succeed ba farkon ita yariyan ta bar mun san kaman ba ta so
jali da gauga dube da aida irin ta a geshirin tarbi
to jama'a dai saboda karancin lokaci nan zamu dakata da wannan tattaunawar sai sabon sati zamu sake dawo mu ci gaba da shirin
ga jali yan magaranta sun ji sun koshi ko waje da biron da aga za
Yanzu shirinmu na gaba za mu dan saurari Malam Abubakar Ali, mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi, inda zai yi wa iyaye mata gargadi kan yawan tsinuwa ga ƴaƴansu.
Sannan kuma yawanci muna gaya da iyayenmu mata, zagi, zagi, kincidu, shegiya sinanna, shegiya masiyaciya, zagi bakin uwa dafi ne, shegiya, ey, yau shegiya, gobe shegiya, tun tana shekara guda kina shegiya, shegiya, ta kai shekara 15, tare shegiya shekara na shekara 15, yau yariya ta zo tana shekantakawa zaki gaya ma, kin manta keke ce mata shegiya, duba wallahi kina wasa da ni, kin gani wo, kin ganin nan kawai magana ne wo, ko baki fadi abinda dace ganin ba, to rana guda kin ganin wa zai gani wannan lokacin ke uwan ba itan ba shi yasa yawanci iyayenmu in rai ya bata a ringa sanin me ake gaya ma yara bakin uwa dafi ne ya miki kaman kina yi ne just for nothing amma she ga yaro yazo yana wani rayuwa karshe a ce wai iskoki kin manta kuma ke kin sine mata tun tana shekara 5 hatta kai shekara 20 tare zin wannan duka tun shekara 5 shekara 15 kina ce mata shegiya 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 a rana daya shegiya nawa kike gaya ma diyanki tun tana shekara 10 har yau ta kai shekara 20 a rana daya shegiya so nawa kike fadi times shekara 10 shei yau tana abu yana baki mamaki a'a kin tara mata shigantakan yasa mun shi kike gani zaki fara yariyan ga na rasa kanta ko iskoki ne wanga ya fito wai ba ta yadda a'a kin tara mata manya-manyan aljannan dai ku shegiya masiyaciya kin ci babanki kin ci manki kin ci kazanki kazanki yayi kazanki wallahi kike wasa da ni ba ki ganin alheri wo wallahi kaman wasa kike kai kina maganan amma wallahi alazim bakin uwa bala'i ne ranki ya bata kake saurin zagin yariya i kokari ki ba kanki hankuri kake aibatar da ta ba kanki hankuri har hankalinki ya kwanta she ki ajiye ta ki bari ta san abinda ta yin nan ji lefi ne kaza 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 kake kuma next time kaza next time don wallahi in kika yi kuma na bata miki ranki na bata miki ranki ni kuma ban so ina bata miki rai kin san yanda ni da ke muke ki doke ta da fira yake ne o amma shi ke mata fira kaman abuya dan yawanci diyanmu mata kusan kaman abuyoyin iyayensu suke mata iyayenmu mata suke don kaga inda kanuwan ganada kannina suke da mana kaman abuyoyi suke fira tare shi gara ma kai namiji lalle shi an kare ma kake ji amma yawancin mata zaki ga kaman kanuwan in manta ne amma kaman kanuwanta ba mu
na da yanzu yara kanana kuna da diya manya
to wani kata yo wallahi ma na yi shekara na 17 tukun na haifu wannan yafi shekara 17 ta samu shekara
30
diyanta na kin gani ko shi yasa this kind of abubuwan da ya kamata iyaye mu sani kuma in kana uba ka tabbatar da ka shigo gida kamin yaranka su yi bacci menene wannan sirrin dake wurin ka iya kai fira da yaranka ka san yanayin da suka shiga cikin wannan yanayin yau nan gaba daya kin je makaranta ka je school ya aka yi me aka koyi kai da wa kuka fita yau kai da wa kuka ci abinci akwai wani firan she in ka tambayar zaka yana gaya maka ma wasu maganganun ya fara gaya maka daga wurin zaka ringa tsakalo abinda yaro ke gaya maka ai wanga abinda ya fadi ga ba daidai bane she kai gyara abinda ya fadi ga daidai ne she ka dawo man da shi haka ake sani me yaran mu ke ciki akwai baban da kamin yazo yaran shi su yi bacci kamin ya fita gida kuma ba su tashi kwana ba saboda Allah da Allah matanka mai kasuwanci ne kana gode ita zata zama ta wanga abubuwan ga duka ta gaji wani rule kake play ganin cewa akwai uban da bai san birthday din shi ba ka tambaye shi date of birth din shi wallahi bai sani ba akwai uban da bai san class din da diyan shi take shi dai ya ce miki oi tana JSS oh school kaza take zuwa amma wallahi bai ga miki wani class take yau aka da nake miki magana ga small girl na karaman mai shekara 10 dan zazzabi tayi daga school direct aka call una me yasa aka call una an san irin kafan da nake kaiwa su alhaji yariyan nan mun ga jikinta ya dan yi zafi ko ka zo ka je da ita gida ban kai 5 minutes ba she ga da cikin shows them who my children are ya halaka ni da yara na suke in ji ka shigo gida wuri na baki taba ga yara na sakar gida 24 hours suna da aiki saboda irin halakan da nake build tare da su ban taba dokan phone da ni nake use in sa mai lock ba yara na use phone una me suke yi da shi oh dada an ce mu sai cabu dada an ce mu sai cabu sai cin gani menene zo ki yin gani ina monitor me ake yi aka suka doki phone din mun su tana monitor me ake sai haka ake zama da yaro bari ya feel like home bari yaro ya san yana gida kai ka bari yaro kullun waje yafi mai gida yanzu yaro ya zo ya doki phone he aje min phone una yaran banza da shegantaka kuma ya kamata ya maybe research like killer assignment ne yanzu ba waje zai je da mi phone ba yau yayi gobe yayi GB yayi yanzu ya zo ba ruwan shi ma da phone ka da ya zo kai ina yariyan ga ta binne oh wai ta je ta karbi phone din abuyanta daga wurin kasan me za sai ci baka san abin da za sai ci ba shi zai ga kamar ni daki na ina da wifi wanda every month nake biya I'm just trying to make sure kama na kam hankalin yara na tare da ni ko da yaushe ni da su shi yasa yara na haka mata ne amma kowane firan su babban cikin su 14 amma firan da ban sani ba komai suke yi na sani in taba yadda bukatan su da bai fin karfi na ke yi musu in kuma zai fi karfi na sai na nake fira da su haka ya kamata iyaye da yawa mu ringa yi
mu shiga madafa. A yau madafanmu muna tare da malama Faila Abdulrazak, shararren mai dafa abinci ne a nan Ghana, kuma wadda ta dafa abinci ba dare ba rana domin shiga cikin kundin tarihi na Guinness World Record a Ghana. Yau ita ce a madafar.
Sun daru suna dain hira.
Wani abinci zaki muna yau?
Yau zan yi muku tubani.
Yake yin tubani?
Yes, tubani. Ni recipe na zan baka. So with tubani, ka iya ka bidi beans. Yake wake, ka bidi bambaran beans. Yake ana kira bambaran beans kuwa.
Manyan
beans nan round round nan. Wake nan ka grinding shi into powder.
Ato ka nika shi ya zama powder.
Yes. Kanika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder.
Kanika shi manya-manyan wake na shi ma ya zama powder.
Powder. So shika sieve.
Katan kade.
Then ka diba wake nan kadan da manya-manyan nan kadan. Duka powder-powder shi nan ka gama.
Okay, ka dibi wan kadan manya nan
yes.
Wake kanana nan da kanika nan yes. Gama.
Yes. Mm-hmm. They are all very good proteins. Mm-hmm. So shika gama kasa tankwa kadan. Unkana da wani specific herbal spices, natural spices. Kaya kagama nyaje wuta kadan kadan wa'inda ke kike cin gida ka feel kaman dai yana da kyau ya baka.
Okay, ina fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so. Yake gidan ke kike kisa.
Period. Ka sa kadan 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 cike. Shika sa ruwa kadan da ka sa ruwa kadan na ka mix. In kana da hand mixer, she formal ne for catering. Yayi easy baka. Amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yi TZ
mutiya
kaya ka doki ka sa kafanka ka nika
ka buga shi kamar yadda ake buga kose
that is it
to ya kuma sai laushi
laushi
ya danko
so ka buga ka buga ka buga but in ka buga aka nan nan in the smart way in the modern way kaya ka bidi raba white raba da muke tuwo da shin na kaya ka bidi wannan roba she ka diba quantity kadan sa shi ke ka daure but before ka diba nan doki ha spoon kadiba kadan kasa kadan taste ne ke mai son tankwa dewa ka kara tankwa dewa ke mai so gishiri dewa kasa gishirin ka dewa yan sa so in ka daure before then and now ya fi kana da silver akwai ruwa cikin shi kadan sa kan wuta she ka samu wani leaves
ganye
ganye kadibia inside
ruwan da ka gika ruwan za su
yi silver you understand leaves and nan they bury abubuwan da ka daure nan it will not have a direct contact with saspan
and the kasan silver
that is it so kadi dibia kan juna sheka yi fatanka low heat kadan not much not plenty unka dibia duka kan juna then you cover it 15 to 20 minutes depending on the quantity sheka yi kadan ka suka bude unka bude ka gan kama then the time and the zaka sa shena ruwa ruwa yanzu ya zo ya gama ya gamu ya mase ka kara kaman 5 minutes to it to be sure that the chicken shin nan
ya
nuna da kyau shika doki guda ko ka off
wutanka
and I am sure at that time
ya nuna
ba ka samu ruwa cikin da yawa so shika chire ka doki plate kan yin yanka shi da kyau no this time muna modern world ne wannan time na miji na mijin ka na hall aka dai yanka shi wani siya ka je ka aje no yanka shi life yana ciki
ka shi da tsari yayi kyau kaman
shapes ka ba tubani nan shapes she
ko wani rabi tsaya ka ci
wani kaya ka ci shi da stew kaya ka ci da shito but it is best eating with the wannan kulikulism
gari yaji
to an gaishe ki da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Yankwayoniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Fresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku huta lafiya
Yau ta tantance ba ruwan ta yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba